happy.
More music at houseofsongs.com.
Patanti da tozarci ni ba na ba kya kure karki min nisa sauti soyayya da ke na daina tana daina ki tafi ala kar mutayen ki je ki soyayyar muta kare ki tafi zamana da ke babu na kya da ke zan zauna jira wata za ta zo ni inda nake kuma wata za ta zo arin da nake kuma wata za ta zo ni ran Allah kuma wata za ta kama hannuna
More music at houseofsongs.com.
Wiggy on baby.